houseeedown.com.
Zuciyata in babu ke na bar love da ni da ke mun dace kina da hankali ga kyalkyali my baby girl no de carry la su san ki ke sana hauka baby ba sai mu salatu ba eh ba gari ya nake ba asken kike haskani yan mata ki duba oh oh oh
kice mana mata sanan kice gimbiyata kice fitilata mai hasken ka amin mata kice mana mata sanan kice mai haskan ka amin mata
baby na kici a zuciyata in babu ke na bar love da ni da ke mun dace baby na kici a zuciyata in babu ke na bar love da ni da ke mun dace
dan Allah lura da ni ke tuna bani kin san ke ce magani domin kanki na fata hanini
na so ki dan Allah so ya zama masala duba na shawala an bace nake na kula na baki akala ki ja ta ba masala kamar fitila gun maski a dokokin fidala kije da ni jin zauna ki ma ki bani wuri na gidar soyayya ki bani mai katari an kuskure na yi gunki na tuba ki haƙuri ki aga zawa fahimta ta san kiyarin nasuwa
baby na kici a zuciyata in ba ka ke na bar love
houseeedown.com.nz